Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Maryam Dauda da sauran aboka aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 28 ga watan Satumbar shekara ta 2023. To bayan labaran duniya a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukuncin kotun sauraren kararrakin zaben gwamna a jihar Kaduna ya bar baya da kura yayin da bangarorin biyu suka tashi da safanin fahimta. A jihar Niger kuma kalaman gwamnan jihar Umar Muhammad Bago a fadar mai martaba Sarkin Lafai sun janyo cece-kuce. Za mu kawo muku rahoto na musamman kan gudanar da bikin Maulidi a jihar Filato. Haka kuma muna nan tafi da labaran wasanni. To amma kafin duka waɗannan, sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Alhamis, kwamitin bincike na Majalisar Wakilan Amurka da 'yan jam'iyyar Republican ke da rinjaye ya fara zaman duba yiwuwar tsige shugaban Amurka Joe Biden, inda shugaban kwamitin ya ce ya kamata Amurkawa su san ko shugaban kasarsu ya ci muriyar kuɗi dala miliyan 20 da aka biya ɗansa Hunter na harkokin kasuwancin da ya kasashen ƙetare ko a'a. A jawaban buɗe zaman shugaban kwamitin sa ido kan gwamnatin tarayya da sauran hukumomi na majalisar James Comer ya yi zargin cewa wasu iyalin Biden su tara sun samu kuɗi daga hada-hadar kasuwancin Hunter Biden a Ukraine da China daga shekarar 2014 zuwa 2019. Amma kai tsaye Comer bai zargi shugaba Biden da aikata ba daidai ba, kuma shugaban ya ce ba shi da wata alaka da harkokin kasuwancin ɗansa ƙetare kuma bai ci muriyar wasu kuɗi ba. A 'yan makonnin da suka gabata, Biden ya yi fatali da zancen da cewa asusun ajiyarsa na banki ya samu kuɗi daga ɗansa, inda ya yi dariya ya ce ina kuɗin suke. Wani sojan Amurka da ya tsallaka zuwa Koriya ta Arewa ba bisa ka'ida ba a watan Yuli ya dawo Amurka da safiyar yau Alhamis, a cewar wani jami'in tsaron Amurka. Jami'in ya ce jirgin Travis King ya sauka a birnin San Antonio da ke jihar Texas. Wani babban jami'in gwamnatin Biden ya shaidawa manema labarai a jiya Laraba cewa an ɗauke King daga Koriya ta Arewa aka tsallaka da shi zuwa China da taimakon gwamnatin ƙasar Sweden. Jami'in ya ce Amurka ta karɓe shi a China kuma ta maido da shi gida. Sakataren yaɗa labaran ma'aikatar tsaron Pentagon, Brigadier General Pat Ryder, ya yaba da jajircewar ma'aikata a rundunar sojan, dakaran Amurka da na Koriya da ma'aikatar tsaron Amurka a ƙoƙarin da suka yi na dawo da King gida. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister kasar Gabon ya ce takunkumin kasashe da matsin lambar neman mai da kasar kan tafarkin demokradiyya ka iya yin illa ga tattalin arzikin kasar. Ya kuma ce gwamnatin mulkin sojan kasar na buƙatar lokaci domin gudanar da sauye-sauye da kuma tattaunawa da 'yan ƙasa kafin hasashen komawa mulkin farar hula. Ga fassarar rahoton wakilin muryar Amurka da ke Kamaru, Moki Edwin Kinzika. Da yake magana da manema labarai a jiya Laraba, Prime Minister Gabon Raymond Dongsima ya ce yana so ya tunatar da kasashen duniya cewa kwace mulkin da sojoji suka yi ya ceci kasar da ke tsakiyar Afirka daga yakin basasa. Ya kuma ce a shirye 'yan adawar siyasar Gabon suke su ɗauki makami domin tabbatar da nasara ta su ce, bayan da hambararren shugaban kasar Ali Bongo Ondimba ya kitsa magudin zaɓe ya kuma ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka yi a ranar 26 ga watan Agusta.
Nous prenons la direction de revenir à la norme, à ce qui est normal. C'est cette façon de faire qui va nous aider.
Sima ya ce ya kamata kasashen duniya da kasashen da ke hulɗa da ƙasar su kasance masu tausayi, su kuma ɗage duk takunkumin da suka sanya ko suke shirin sanyawa don hurawa gwamnatin sojan wuta don ta maido da tsarin demokradiyya a Gabon. Prime Minister ya ce Gabon za ta fuskanci ƙalubale wajen bunƙasa tattalin arzikinta da yaƙi da talauci idan ba a gaggauta kawar da matsin lamba da takunkumin da ƙasashen waje suka sanya mata ba. Sima dai bai faɗi tsawon lokacin da gwamnatin sojan ƙasar ke bukata ba don aiwatar da sauye-sauye da kuma mayar da mulki ga farar hula. Telesfo Ondo malami ne a fannin shari'a a jami'ar Omar Bongo da ke birnin Libreville ya yi wa gidan talabijin ɗin ƙasar Gabon bayani.
Je pense que la deuxième étape va être d'organiser de manière formelle une véritable grande consultation de l'ensemble des forces.
Yace shugabannin mulkin sojan kasar da ke tsakiya Afirka na bukatar lokaci da kayan aiki domin yin tuntuɓa tare da shirye taron tattaunawa na kasa da zai sasanta da farar hular da suka fusata game da mulkin iyalin Bongo na kusan shekaru 60 wanda bai bunƙasa kasar ba mai arzikin man fetur. Ondo ya ce a yayin zaman tattaunawar ya kamata gwamnatin mulkin sojan kasar ta bayyana cewa tana bukatar shekara daya ko biyu ko uku kafin ta mika mulki ga farar hula. Faransa, China, Russia, Burtaniya, Canada da kuma Amurka na daga cikin kasashen da suka nuna damuwa kan yadda gwamnatin mulkin sojan ta karba mulki a Gabon, suna kuma neman a maida abubuwa yadda suke a baya. Haka zalika Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙungiyoyin yankin tsakiyar Afirka guda biyu da kuma ƙungiyar tarayyar Afirka su ma sun yi makamancin wannan kiran. To ƙarshen labaran duniyar kenan.
Maryam Dauda kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yayin da kotun sauraren kararrakin zaben gwamna a jihar Kaduna ta yanke hukunci kan karar da dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Isa Muhammad Ashiru ya shigar yana kalubalantar zaben gwamna Obasani na jam'iyyar APC, bangarorin biyu sun tashi da fahimta mai cin karo da juna. Haka kuma hukuncin wanda aka yanke ta hanyar na'urar sadarwar bidiyo ya jefa al'ummar jihar cikin rudani da rashin sanin ainihin inda aka dosa. Daga Kaduna ga rahoton wakilinmu Isa Lawal Ikara.
Kotun sauraron karar zaben gwamnan jihar Kaduna da ta kwashe sama da sa'o'i 5 kafin yanke hukuncin karshe dai ta yi zaman ne ta yanar gizo ta hanyar manhajin Zoom, inda alkalan suka rabu gida biyu a yanke hukuncin karshe. A yayin da shugaban alkalan mai shari'a Victor Obiawi ya ba da hukuncin korar karar, sauran alkalan guda biyu sun yanke hukunci ne cewa sai an sake zabe a wasu mazabu, wanda wannan kuma shi yasa kowane bangare ke ganin shi ya nasara a zaman kotun na wannan rana. Daya daga cikin lauyoyin da ke kare gwamnatin jam'iyyar APC, babban lauya na ƙasa Sanusi Musa San, ya ce watsi kotun ta yi da wannan ƙara baki daya.
Ka san su kotunan, saboda kundin tsarin mulki ya ce koda ka ce a kori ƙara daga farko ba za su kora ba sai sun bari sun ji. To ta yadda da mu cewa tun satin farko da aka fara zama da muka ce ta kori ƙarar ba ta da hurumin sauraron ƙarar, ta yadda da wannan ta kori ƙarar. So da aka shiga wancan ne mafi yawan mafi rinjaye mutum biyu suka ce a je a sake zaɓe a wayannan akwatuna. Ba su tabbata za a sake zaɓe ba har sai in ita jam'iyyar PDP ta ɗauka ga ƙara, in kotun ɗauka ƙara ta ce a sake sannan za a sake.
Sai dai kuma lauyan Isa Muhammad Ashir kudan na jam'iyyar PDP barista Bala Lawal Aliyu ya ce abinda hukuncin ke nuna shine zabe za a sake a wasu mazabu.
Alƙalai ne guda uku, alƙalai biyu su ne majority kenan suka ce a je a sake zabe a ward guda 14 din ake ganin an yi soke-soken zabe ba bisa ka'ida ba. Shi kuma alƙali ɗaya ce ya tabbatar da abinda aka kama gwamna, saboda haka hukuncin kotu shine na majority. Hukunci yanda muke yanzu shine a je a sake zabe.
Yadda lauyoyin bangaren guda biyu suka dauki hukuncin wannan kotu dai ya kawo rudani tsakanin magoya baya da jagororin jam'iyyun guda biyu. Sai dai kuma duk da haka gwamna Obasani na jihar Kaduna ya ce suna yi wa Allah godiya.
To alhamdulillah shari'a dai an kore ta, kuma kamar da kullum muke faɗi wannan ya nuna cewa an yi zaɓe na adalci, kuma ni kaina ina ƙara gode ma shi abokin takara na wato Honorable Isa Ashiru da ya zarra ya je kotu, domin ita demokradiya idan baka yarda da abu ya kamata ka je kotu.
Shi ma dai shugaban jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Mr. Hassan Felix Hayati ce nasara ta Honorable Isa Muhammad Ashir Kudanci.
Abin da ya faru yanzu a kotu sun ba da hujja cewa Obasanjo bai ci zabe ba, certificate shaida da aka bashi sun soke sun janye hukumar zabe ta sake yin zabe.
To ko yaya za a kwashe game da wannan hukuncin kotun da ya sa ko na bangare ke kirarin shi nasara? Barista Elzubair Abubakar lauya ne mai zaman kanshi kuma ya ce a ƙarshe dai ko na bangare sai dai daukaka ƙara.
To abin da ya faru shine alƙalai uku ne suka yi zama a shugaban su yace an kori ƙaran jam'iyyar PDP da Isa Ashiru. Su kuma biyun suka ce a yi rerun. To wannan rerun din shine za a bi saboda waɗancan biyun sune mafi rinjaye a cikin wannan abin da ya faru a gaban tribunal. To amma saboda wannan rudani abin da zai faru shine dukkan su biyun za su yi appeal. Appeal din shine ake kiran shi cross appeal. Alhaji Ubasani da jam'iyyar APC za su ce ba su yarda da wannan hukunci na cewar a sake zabe ba. Shi kuma Isa Ashiru zai ce ne ya je kotu ne a tabbatar mashi da a matsayin shi ne gwamnan jihar Kaduna. Don haka shi ma bai yarda da wannan hukunci da aka bayar ba na rerun. To waɗannan abubuwan dole su za su je gaban kotun ɗaukaka ƙara, ita ce za ta iya zuwa ta kawo daidaito ta daidaita su.
To sai dai koma me zai faru game da wannan hukunci? Akwai zaman kotuna guda biyu nan gaba. Wato kotun ɗaukara da kotun ƙolin da a ƙarshe dai za a yanke hukunci ne a gaban kotun ƙolin da daga ita kuma kowane hukunci ta yanke sai dai haƙuri. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara. To a jihar Niger kuma ana ci gaba da cece-kuce kan wasu kalamai da suka karaɗe kafofin sadarwa na intanet da aka ce gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya yi a fadar mai martaba sarkin Lafai Alhaji Umar Bago ta Fida. Wakilinmu Amina Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani.
Kafofin sadarwa na zamani ne dai suka yi ta yaɗa wani ƙaramin faifan bidiyo mai sakan 30 da ke nuna gwamnan a fadar sarkin na Lafai inda yake barazanar ɗaure duk wani matashi da mahaifinsa da ya kuskura ya yi wata zanga-zanga da ake yayatawa. Batun zanga-zangar dai ya samo asali ne akan wata sabuwar asibitin ƙwararru da gwamnatin jihar Niger ta fara aikin ginawa a birnin Mina. To amma wasu mutanen garin na Lafai na ganin a can ne ya kamata a gina asibitin, domin kuwa can ne ke da jami'ar IBB. Ga dai abinda gwamnan ke cewa a cikin wannan bidiyo.
Akwai wayansu ƙwari ƙanana na ji suna maganin cewa wai an ɗauke ni ba su kucin wasu da an kai shi Mina saboda haka za su yi zanga-zanga. Allah ya taimake su su yi. In sun yi za su san wane ne Bago, ba su kaɗai nan tsaya kansu ba da su da iyayensu zan ɗaure su.
Waɗannan kalamai dai ba su yi ma da dama daga cikin 'yan masarautar talafai daɗi ba, tare da fassara su a matsayin cin zarafi ga sarkin mai daraja ta ɗaya. Malam Salihu Muhammad ɗan asalin masarautar ne talafai ga abin da yake cewa.
Gaskiya kalamin nan bai dace ba. A matsayin shi na shugaba mai kamata baya ta yayi wannan magana a gaban sarki cewa kamar zanga-zanga da za a yi da mai da cikin hospital bai kamata a yi a Lafai kuma ya kawo shi Mina. A matsayin shi na gwamna na jihar mu Niger State ya kamata ya san yadda zai faɗi wannan magana.
Wannan kalamai ne ba su yi muku daɗi ba ku mutanen Lafai.
Da ya ce wanda ya isa ya zo ya yi zanga-zangar nan zai kama shi ya kama iyayen da wanda ya haife shi zai kama su kuma ya kai su inda za su yi nadama. Da kananan kwarin nan da ya amfani da shi gaskiya a matsayin shi na gwamna bai kamata ba.
Tene dai masana kundin tsarin mulkin Najeriya suka fara fashin baki akan wannan al'amari. Barista mai nasara Kogo Umar babban lauya ne a Najeriya ya ce abinda gwamna Umar Bago ya yi tamkar karan tsaye ne ga masarauta.
Shi wannan abu da gwamna ya yi abu ne wanda yake yayi karan tsaye ne ga masarauta, kuma bai nuna girmamawa da darajawa da da'a ba ga wannan masarauta. Ko ba komai ba, ko yana so ya magana a rabe kamata gaban shi uban al'umma ba, domin Najeriya ƙasa ce wadda ƙarƙashin sashe na 21 da 23 da 24 ta ginu a da'a, a tarihi, a girmama na gaba, a kuma mutunci, akan kuma daraja, akan kuma al'adunmu.
To kwamishinar labarai ta jihar Naijan Honorable Binta Mamman wadda bata yarda nannaɗe muryar ta ba akan wannan al'amari ta ce gwamnan ya yi kalaman ne da kyakkyawar manufa ba wai da nufin cin zarafi ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma sai rahoton mu na musamman dangane da yadda aka gudanar da bikin Maulidi na wannan shekara a jihar Filato. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji.
A jiya Laraba ne al'ummar musulmin duniya suka gudanar da bukukuwan Maulidi don yabon Annabi Muhammadu da tunawa da shigowarsa duniya. Waɗanda suka gudanar da bikin na Maulidi sun yi ta zikiri da karatu daga Alkur'ani mai girma da faɗakarwa kan girman mafiyayyen halitta da wanzar da zaman lafiya. Malam Usman Sharif daga masallacin Zawiya a cikin garin Jos ya mun shimfiɗa kan ma'anar Maulidi.
Eto abinda ake nufi da Maulidi wato rana ne da ake haduwa ake murna saboda an haifi shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda duk cikin annabawa 124 akwai ulul azumi guda biyar. Allah ya ce wa minka wa min nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa. To wa minka din nan wato Annabi Muhammadu yake nufi saboda manzo Allah shine karshen annabawa kuma shine cikamakin su kuma shi yafi su daraja a wajen Allah.
Duk da shike al'ummar musulmin sun fito domin bikin na Maulidi, akwai da dama waɗanda ke ganin bikin bid'a ce. Kan haka Malam Usman ya ce fahimta ce ta bambanta.
Wasu suna gani bai dace ba irin fahimtar su ne haka. Tunda kin ga manzo Allah ya yi hijira daga Makka zuwa Madina kuma an zo an tare shi ana bugan mandiri da ganguna ana dara al-badru alaina lis-samiatil wada'i wajibul shukr alaina har zuwa ƙarshe da yazo sai ya ce a tsaya zai yi magana amma manzo Allah bai hana ba. Mu kuma wannan taron muna yin farin ciki ne da Allah ya ba mu manzo Allah.
Daruruwan mutane ne suka yi dandazo a filin wasa na Rampam dake cikin birnin Jos don gudanar da bikin na Maulidi.
Sunana Nafisatu Idris daga nan Jos sarkin Mango. Na farin cikin zagayowar haihuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Muna fadakar da juna babu ni'imar da ta kai wannan ni'imar. Na nuna farin cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama domin me shi ya nuna mana sanin kanmu, su ya nuna mana addinin da zai fitar da mu. Allah maimaita mana.
Sunana Safiya Muhammadu Tedin Fera. Kowa da kowa sai farin ciki yawwa sai munnan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama.
Ana bukukuwa ne kamar na sallah da sauransu ana yanka
ga shi kina gani ga yanka ga komai ga munna ga farin ciki har ka saba ci muke dan farin ciki.
Sunana Aisha daga Tedin Fera. A biki ga shi nan fa yayi kowace shekara ma yana fin da kowace shekara alhamdulillah. Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Muna koyar da tarbiya ne a tarbiyar da ƴaƴa kuma su gani na da ja'a da jikoki ma su ma duk su gani.
To ni ne sunana Maimuna Ibrahim kuma wannan taro na Maulidi na farin cikin haihuwar fiyayyen halitta wato shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Malam Yawale Aminu Fago mazaunin garin Jos yace suna bikin ne kamar ranar sallah.
Kamar yadda aka sani Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 ga watan Rabiul Awwal wanda shine muke yi domin mu make ranar tunatarwa ne ga ƴan uwa da abokan arziki dukkan masoyan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin Annabi ya gama cewa kula da fadar ayyanku a bisa abubuwa uku hubbun nabiyyukum wa hubbu ahli baiti wa qira'atul qur'an. Ana buku a kamar sallah wasu suna yanka wasu suna ba da abin sha da abinci duk abin da ya kamata kowa iya kure kokari ya ga me zai dan ya ga ya bar da abu saboda zatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Farko aka zo aka ga tare malamai da shugabannin gari an zauna za a fara cewa za a bude taro da addu'a. Kiga bude taro da addu'a ya shafi akan tafatiya da salatin Annabi wanda wayannan kuma abu ne wanda su ne shari'a ma. So ba ne wannan an yi wannan sanan abu ne biyu da biyu sai a ce a kira wani aran ma ko ustaz ko dalibi ta shi karanta alkurani mai girma domin neman tabarrukin wannan zama da ake. Bayan wannan kuma sai a kawo siratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a kawo biography nashi autobiography na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da suka danganci haka. An ga mana an haife shi a wuri kaza yayi kaza da irin nasarorin da ya samu a rayuwar shi da irin nakasi da ya samu da kuma irin damuwoyin da ya shiga kafin waye kama ne wannan addini. Za ka isoshin sabon shi da dukkan wanda suka taimake shi har zuwa addini ya kafu a zuwa yau. So wannan shi abubuwan da ake bayan wannan sai kuma ayi yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ayabon Annabi ya inganta domin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam iya da wanda suke mishi irin su Abdullahi bin Sabitin da sauransu wanda waɗannan shayarai ne wanda suke yabo a falon Annabi sallallahu alaihi wasallam domin lokaci ya inganta cewar wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam an zage shi an yi mai zamba a cikin waka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai tare mun ta irin wannan shi sai Asalubi sai ya ce ya sula zan cire zan ma sai ya ce to ya zaka cire ya ce zan cire kamar da ake cire zare a cikin kulli wanda kuma da cikin waka ya waki yayyaki kafirawa da wannan wanda kuma kamar da aka sani shi waka ba aiki ne jahili ba jahili bai waka waka ta mutane ne masu ilimi suke yin ta
daga ƙarshe Malam Usman Sharif ya hori jama'a da su zauna lafiya
shi dama musulunci sunan shi ma kenan zaman lafiya dama abinda ake bukata shi yasa ake irin wannan tararrukan saboda mutane su san cewa ba musulunci ba fitina ya tanadar ba koko ba hadafin sa ne akan ya ce wani ya je fitina ba su kuma yana kira ga ƴan uwanmu matasa da ƴaƴanmu da yayyanmu su koyi da ɗabi'u kyawawa saboda ba zai yiwu addinin musulunci bai ce maka kaje ka dau wuka ko adda kaje ka saru wani ba ko kaje ka kashe wani ya haramta maka Qur'ani Allah ya fada a hadisai ya fada kuma ina ganin har addinin Christianity dan na karanta Bible shi ma bai bada dama akan mutun ya je dauki makami ya je ya fada da dan uwansa ba dukkan mu ƴaƴan Adamu ne da Hawwa'u in mun zo duniya ne muke bambanta wannan musulmi wannan Christian wannan pagan kin fahimta ko to ina jan ko hankali da kunne ga musulmai da Krista mu haɗu mu zauna lafiya
an kuma gudanar da addu'o'i na zaman lafiya da samun ci gaban ƙasa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
ta gaida Zainab Babaji kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba mu shakata da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
wasanni a takaice
makashin maza kan kashi abinda ya faru kenan domin jiya Laraba kungiyar kwallon kafa ta Newcastle ta doke club din Manchester City da ci 1-0 a gasar Kofin League wanda hakan kenan City din an yi wa jerin da ita kenan club din Real Madrid ita ma dai a Laraban jiya ta doke club din Las Palmas da ci 2-1 a wasan da suka buga a filin wasa na Estadio Santiago Bernabeu to halin da yake ciki kuma Gerardo Gattuso ya zama sabon kocin club din Marseille biyo bayan ajiye aikin kocin club din da Marcelino Garcia yayi a satin da ya gabata. Gattuso a da dai yayi aikin koyar da ƴan ƙwallon ƙafa a club din AC Milan da Napoli da kuma Valencia. Yanzu kuma bari in gayyato mana jami'in kungiyar ƴan jarida marubuta harkokin wasanni a Najeriya domin ya gaya mana wani shiri ne suke da shi don inganta aikin rubuce-rubucen labaran wasanni.
Suna Usman Abasho, wanda aka fi shahara da suna Osileto, National Ex-Official na Sports Writers Association of Nigeria. Wato a zahiri ne, wato mun ɗauki wani dama ne muka zo wannan karatu wanda akwai wani wasa ne wanda ake yi kashi na bakwai na wasan matasa na Najeriya a nan Akaba.
Haka.
To, saboda wannan wasan sai muka ɗauki wannan dama muka ce don wani memba na NEC, National Executive Officer na NESWAN, a haɗu a wurin wannan taro saboda ɗauki wasu matakai ta yadda za a yi a kawo ci gaba wurin harkan wasanni a Najeriya. Yin zama mai inganta hanyar wasanni a Najeriya, yadda za mu haɗa kan mambobinmu masu rubutuwar labarin wasanni. To da kasan shi harka na wasanni harka ne na media event, kuma shi su wani iratun nan sai da kungiyar ɗan abinan marubuta labarin wasanni. To a cikin tattaunawar mu sai muka ja hankalin membobinmu masu rubuta labarin wasanni a kan cewa su san cewa duk wani mai sha'awar wasa a ƙasar nan Najeriya da mawaje ya dogara ne a gamu a kanmu. Saboda mu bashi ainihin abubuwan da suke faruwa a filin wasanni, kuma muka ga haka za ka ce wannan Allah bai yi la'akari da tun da jama'a suna sauraron mu, kuma tun da jama'a sun yi zai mu ne za mu wanda mu ne za mu gaya musu ainihin abubuwan da suke faruwa a filin wasanni ga waɗanda ba sa nan. To ya kamata mu taya wa haka mu yi gaskiya duk abin da za ka rubuta ka rubuta gaskiya.
Ta bakin Abar Shehu kenan, jami'in kungiyar marubuta harkokin wasanni a Najeriya, Abdulhamid Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gafarce mu wasanni a takaice kenan, ba labarai a takaice ba. To amma yanzu kam lokaci yayi da zamu kawo muku labarin a takaice a matsayin shirinmu na ƙarshe.
To a takaice, a yau Alhamis kwamitin bincike na majalisar wakilan Amurka da 'yan jam'iyyar Republican ke da rinjaye ya fara zaman duba yiwuwar tsige shugaban Amurka Joe Biden, inda shugaban kwamitin ya ce ya kamata Amurkawa su san ko shugaban kasar su ya ci moriyar kuɗi dala miliyan 20 da aka biya ɗansa Hunter na harkokin kasuwancin da ya yi a ƙasashen ƙetare ko a'a. A jawabin buɗe zaman, shugaban kwamitin sa ido kan gwamnatin tarayya da sauran hukumomi na majalisar James Comer ya yi zargin cewa wasu iyalin Biden su tara sun samu kuɗi daga hada-hadar kasuwancin Hunter Biden a Ukraine da China daga shekarar 2014 zuwa 2019. Amma kai tsaye Comer bai zargi shugaba Biden da aikata ba daidai ba, kuma shugaban ya ce ba shi da wata alaka da harkokin kasuwancin ɗansa a ƙetare, kuma bai ci moriyar wasu kuɗi ba. Wani sojan Amurka da ya tsallaka zuwa Koriya ta Arewa ba bisa ka'ida ba a watan Yuli ya dawo Amurka da safiyar yau Alhamis, a cewar wani jami'in tsaron Amurka. Jami'in ya ce jirgin Travis King ya sauka a birnin San Antonio da ke jihar Texas. Wani babban jami'in gwamnatin Biden ya shaidawa manema labarai a jiya Laraba cewa an ɗauke King daga Koriya ta Arewa aka tsallaka da shi zuwa China da taimakon gwamnatin ƙasar Sweden. Jami'in ya ce Amurka ta karɓe shi a China kuma ta maido da shi gida. Sakataren yaɗa labaran ma'aikatar tsaron Pentagon, Brigadier General Pat Ryder, ya yaba da jajircewar ma'aikata a rundunar sojan dakaran Amurka da na Koriya da ma'aikatar tsaron Amurka a ƙoƙarin da suka yi na dawo da King gida. Prime Ministan ƙasar Gabon ya ce takunkumin ƙasashe da matsin lambar neman mai da ƙasar kan tafarkin dimokuraɗiyya ka iya yin illa ga tattalin arzikin ƙasar.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Fiona Nandodo wadda ta shirya ta kuma bada umarni, da ma injiniya mu na yanzu David Greenberg. Murtala Faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi, ma'assalam.